إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiya yau 14 ga watan Ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau 3 ga watan 3 lissafin miladiya shekara 2026 Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Mus'ab bin Umair dake unguwar kofar gabas cikin garin Azare jihar Bauchi domin sauraron ma'anonin Al-Qur'ani muna karatu cikin littafin Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama littafin da Sheikh Abubakar Aliyu Albami yayi masa ƙarin fashin baki idahil ma'ani ala raddul adhan ila ma'anil qur'an muna masa addu'a Allah ya haskaka rayuwarsa ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ya bamu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi muna karatu cikin suratul baqara aya ta jiya mun aje aya ta 193 yau zamu tashi aya ta 194 inda Allah madaukakin sarki yace ash-sharul haram
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
نعم الله madaukakin sarki yace الشهر الحرام بالشهر الحرام أي الشهر الحرام مقابل بالشهر الحرام wata mai alfarma daidai yake da wata wani mai alfarma fa kama qatalukum fihi faqatuluhum fi mithlihi kamar yadda suka yake ku a cikin sa to kuma ku yake su a cikin sa wato in su suka fara ba laifi bane dan kuma kun yake su a ciki saboda kuma an muku ne sai ku karama wal hurmatu qisas jam'u hurma wa huwa ma yajibu ihtiramuhu kisasa shine abin da ya wajaba alfarmantar da shi shine kisasi ay yuqtasu bimithliha idan takahat wato sai ay kisasi da kutankwacin abin da suka idan suka keta alfarmar famani tada alaikum bil qital fil haram duk wanda ya muku shishigi ya muku ta'addanci wato ta hanyar kisa ta hanyar yakanku a cikin harami awil ihram ko kuma lokacin da kuka shiga kuka yi harama da aikin haji fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum kuma ku yi masa wato ta'adda kamar yadda ya muku wato an yi daidai da daidai kenan kamar yadda ya fada a cikin baka annal udwan al awwal zulmun wato ta'addanci na farko zalunci ne a kawai a far muku to an zalunce ku. Wasani jaza, ku kuma da za ku mayar martani, to ku sakamako ne, ku an muku ne shine ku karama. Wal jaza'u la yakunu dhulman, sakamako kuma ba zai taba kasancewa zalunci ba. Fal qisasu laysa bi dhulmin, saboda ka qisasi ba zalunci ba ne. Wa qala ta'ala, Allah madaukin sarki yace, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, sakamakon mummuna to mummuna fatankwacinta. Wa qala ta'ala, wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi, idan akai muku uquba kuma kurama daidai da yadda aka muku, kada a muku uquba ko kuma kurama fiye da yadda aka muku, kada a muku kayan kara ku yi na itace. A'a, in an muku kayan kara kuma ku yi na kara, in an muku na itace kuma ku yi na itace, daidai yadda aka muku kuma ku yi. Aka muku ta'addanci, aka kashe muku wani naku, shugabanku ko wanda kuke so, to kuma babu laifi ku rama, kada ku kyale. Shari'a ta yadda da wato arama, amma dai abinda shari'a ba ta so kar a wuce iyaka. Shine Allah madaukakin sarki bai kore rama ko ba, amma abinda yafi, wala in sabartum lahu khairul lisabirin, da za ku yi haƙuri akan ta'addanci da aka yi muku kumbe ku mika wa Allah, to shine yafi alkhairi ga masu haƙuri. Sai Allah madaukakin sarki yace, wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, sannan kada ku yi ta'addanci, ku ji tsoron Allah wajen taimako, sa'annan kuma kada ku yi wuce iyaka. Wa alamu, ku sani, annallaha ma'al muttaqin bil auni wan nasri, Allah yana tare da masu tsoron Allah da taimakonsa da kuma nasararsa. Indai ka kasance mai tsoron Allah, to Allah madaukakin sarki zai tarayya da kai ya taimake ka kuma ya baka nasara, ba daidai ba sai a lokacin da kake so ba, shi lokacin da Allah ya so, lokacin da ya ga dama, lokacin da ya ga yafi dacewa. Na'am. Wa anfiqu fi sabilillah, Ubangiji ta'ala ya ce ku ciyar saboda ɗaukaka addinin Allah, ai ta hanyar yi masa da'a, ai al-jihad, wajen jihadi wa ghairihi, da waninsa, ai amara bil jihadi bil mal, Ubangiji ta'ala ya yi umarni da a yi jihadi da dukiya. Qur'ani da yawa yana cewa jahidu fi sabilillahi, sai ya ce bi amwalikum wa anfusikum, ku yi jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah da dukiyoyinku, sannan da kawunanku. Don fitar da dukiya ta fi wahala, shedan nan ne yake fama ya ce za ka fitar, to in waɗansu buƙatu suka zo ma fa yaya za ka yi, to amma dai ka daure shi shedan, ya idukumul faqara wa ya amurukum bil fasha, yana muku wa'adin talauci, yana umartanku da alfasha. Idan aikin banza ne, in za ga an cire kuɗaɗen fararen duk za a cire su, amma ayyuka na alkhairi sai ga ana nawa, ba lalle ba sai wanda Allah ya fore masa, wanda Allah ya sauwake masa. Na'am. To Allah madaukakin sarki ya ce ku ciyar da dukiyoyinku, ba'dal amru bin nafs, bayan ya yi umarni cewa mutum ya yi jihadi da kuma wato kansa. Allah madaukakin sarki yace, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ku fita wajen jihadi kuna daidai ku kuma kuna da yawa, wato sannan ku yi jihadi da dukiyoyinku. Ana gabatar da dukiya saboda mu'amala da dukiya tana da wahala, fitar da ita tana da wahala, ran dan adam ya ta'allaka da dukiya saboda haka fitar da ita sai waɗanda Allah ya fore mu sai kuma aka ce da kawunan ku saboda daukaka addinin Allah yin hakan shi yafi alkhairi a gare ku da dai kun san irin lada da yake cikin wato jahali da dukiya da kuma rai wala tulqu bi aydikum ila tahluka ay bi anfusikum ba din nan za'ida ne za iya cire ta wala tulqu aydikum ila tahluka jumlar ta zauna wato kada ku jefa kanku cikin halaka ya ne ne jefa kai cikin halaka bil imsaki anin nafaqati fil jihadi kamewa dukiya kamewa ciyarwa a wajen jihadi kana da dukiyar amma ka ki fitar da ita saboda addinin Allah ya ci gaba sai ka rike ta to wannan jefa kai ne cikin halaka jefa kai ne aw tarki ko barin sa li annahu yuqawil aduwa alaikum domin rashin hakan zai baiwa makiya dama su samu karfi akan ku wa kharaja al-bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya fitar da littafi hadisi a littafin sa lambar hadisi na 4516 fi sababi nuzuli hadhihi al-aya awai a sababin saukar wannan aya anna sulaiman qala sami'tu aba wa'il sulaiman yace naji aba wa'il an hudhaifa daga hudhaifatul yamani sahibi sirrin nabi qawluhu ta'ala dangane da fadin sa madaukaki wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar saboda daukaka addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku cikin halaka shine ku ciyarwa ku rike dukiyar nazalat fin nafaqa ta sauka ne wajen ciyarwa la tatrukul infaqa fi sabilil khairi wal jihad kada ku bar ciyar da dukiyoyinku ta hanyar alkhairi da kuma jihadi fayuaddi dhalika bikum ila alhalak hakan sai kai ku zuwa ga halaka idan kuka wato bar ciyarwa wannan sai kai ku zuwa ga halaka to kaga a ce mutun ya je ga halaka to kaga ai ba bai yi wa kansa ya mulleli ba wa ahsinu bangiji ta'ala yace ku kyautata ai ku kyautata wajen ciyarwa inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa ai inna allaha yuhibbuhum wa idha ahabbahum yuthibahum Allah yana son su idan ya so su kuma zai ba su lada to Allah madaukin sarki yana son mai kyautatawa kyautatawa shine kai abdan Allah mataki ne na karshe na kololuwar mataki muhsini kenan mai yin abu dan Allah tsantsa dan Allah yake thumma zakara bayani ahkamil hajj daga nan kuma sai aka ambaci bayani akan hukuncin hajji wal umara da umara fima ya ati cikin abin da zai zo ba'da dhikril jihadi wal infaq bayan an ambaci jihadi da kuma ciyarwa fihi a ciki domin ya tattare tsakanin su ya hade tsakanin su li annal mala wassiha wal qudra asasun fihima domin dukiya da lafiya da samun iko dama tushe ne a cikin su a cikin aikin hajji to kaga sai kana da dukiyar da zaka je sannan in kana da dukiyar ma kana da lafiya kuma ka sami iko kaga waɗannan tushe ne a dangane da aikin hajji wa qaddama dhikril jihadi fi sabilillah an gabatar da ambaton jihadi saboda daukaka addinin Allah li annahu dirwati sanamil amr domin shine tododuwar tsolan al'amari kama sammahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ورد التسمية ذلك في حديث طويل أخرجه الترمذي في سننه ambatan haka ya zo cikin wani hadisi mai tsayi wanda Abu Isa At-Tirmidhi ya fitar a cikin sunan nashi lambar hadisi na 2616 wan Nasa'i da Imam An-Nasa'i fi sunanihi al-Kubra shi ma ya zo cikin sunan nasa na Kubra an Mu'adh bin Jabal daga Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu manzon Allah yaddar Allah ta tabbata gare shi kala yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin Mu'adh dan Jabal shine yafi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'umma yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a sashin wata tafiya a wata tafiya fa asbahtu yawman qariban min sai wata rana na waye gari ga ni gashi kusa da shi wa nahnu nasiru muna tafiya fa qultu ya rasulullah to ya samu dama sai nace ya ma'aikin Allah haka Mu'adh yace akhbirni bi amalin yudkhilani aljanna to kaji damuwarsa ba ni labari da wani aiki man da zai shigar da ni aljanna wa yubaidni anin nari kuma ya nisantar da ni daga wuta to ku saurara ku ji qala yace laqad sa'altani an azimi haqiqa ka tambaye ni akan wani abu mai girma wa innahu laysirun ala man yassarahu Allahu alai yadda shanin da lamarin yake mai sauki ne ga wanda Allah madaukakin sarki sarki ya sauke masa ta'budullaha ga ayyukan ka bauta wa Allah wala tushrik bihi shay'a kada kai tarayya da shi da wani abu wa tuqimus salah ka tsaya da sallah sai wani yace sallar ma ba sai kai ba wa in ka so wani kawai shikenan sai ka shiga aljanna saboda kawai abun ganin dama ne wa tu'tiyaz zakah kai zakka ka bada zakka in kana da kuɗi zakkarta ka ta kai nisabi in ta kai nisabi to sai ka fidda zakka wa tasum ramadan ka azanci watan ramadana kamar yadda muke yi yanzu wa tahajjul baita kuma ka ziyarci dakin Allah in ka sami iko thumma qala sannan yace ala adulluka ala abwabil khairi bana nuna maka kofofin alkhairi ba as-sawmu jannatun azumi garkuwa ne kamar yana cewa ka ringa yin azumi na nafila ba was-sadaqatu tutfi'ul khati'a sadaka tana shafewa kurakure kamar ana kwadaitar da kai ka ringa yin sadaka in ka samu dama kai sadaka kama yutfi'ul ma'un nara kamar yadda ruwa yake kashe wuta wa salatul rajul fi jaw min jawfil layli da kuma sallar mutum a cikin dare min aifi fi jawfil layli kiyar mutum ya tashi da daddare ubangiji ta'ala ya yabi bayin Allah na kwarai thumma tala sannan ya karanta tatajafa junubuhum anil mabaji'i hatta balaga ya amaluna suna janyewa sashin su daga shimfiɗa suna kiran ubangijin su suna fadin lada suna fata tsoron azabarsa kuma daga dangane da abin da Allah ya azurta suna ciyarwa har ya je wajen jaza'an bima kanu ya amaluna wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun raibata san abin da aka tanadar mata ba na sanyin ido jaza'an bima kanu ya amaluna sakamakon abin da suka tsorurta suka aikata suratu sajada thumma qala sanna yace ala ukhbiruka bi ra'sil amri yace bana baka labari da kan al'amari ba shine shugaban al'amari kulluhu dukkansa wa umuduhu da ginshikinsa foundation dinsa wa zirwati sanamihi kunga da tozozuwar tsolansa qultu bala ya rasulullah yace eh ya ma'aikin Allah qala yace ra'sul amru al-islam kan al'amari shugaban al'amari shine musulunci wa umuduhu as-sala ginshikin kuma sallah in ba sallah babu addini wa zirwati sanamihi al-jihad tozozuwar tsolansa kaje fik ka kai karshe shine jihadi wa hadha huwa muhalli shahid wani shine muhalli shahid thumma qala ala ukhbiruka bi malaki dhalika kullu sannan yace bana baka labarin abin da ya mallake duk wannan duka ba qultu bala Mu'adh dan Jabal yace ina so ya nabi Allah ya annabin Allah fa akhadha bi lisani sai kama harshen sa kale yace kuffa alayka hadha ka kiyaye wannan fa qultu ya nabi Allah mu'adh dan jabal yace ya annabin Allah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi yanzu mu za a kama mu da irin abin da muke maganganun da muke na teburin mai shayi na kan titi na daba da abokanai raha da muke za a kama mu da shi faqale ta faqilatka ummuka ya mu'adh kai tanka mahaifiyarka da ma ta yi babinka ta yi barinka wa hal yakubbu an-nas baka san abin da yake kifa mutane ba finnari a cikin wuta ala wujuhihim bisa fuskokinsu aw ala manakhirihim ko akaran hancinsu illa hasa'idu al-sinatihim face abin da harshen su ke girba shine yake kifa mutane qala at-tirmidhi hadha hadithun hasanun sahihun tirmidhi yace wannan hadisi ne mai kyau kuma ingantacce idil umma bidun al-jihadi la tahfazu domin al-umma ba tare da jihadi ba ba za ta kiyayu ba saboda haka ita al-ummar musulunci dole sai da jihadi jihadi mataki mataki ne ba haka kawai ake shiga jihadi ba akwai jihadin nafs akwai mataki mataki shekul ibn al-qayyim ya kawo mataki wajen 10 kaza da yawa mataki mataki ne farko sai kai din ka tattali kanka ka tanadi kanka yawa wa ammal hajj farukunun yace amma haji rukuni ne min arkanil islam daga cikin rukunan musulunci sabata fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أنجنا مسلمين كان أبو بوابير شهادة أن لا إله إلا الله شهيدا أبو بوتا بيسا تنتا لكس كياسي الله وأن محمد رسول الله كما أن محمد من زان الله وإقام الصلاة دسيد صلى wa ita'i zakka da ba da zakka wal hajji da hajji wa sawm ramadan da azimtan watan ramadana wa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace
wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uksirtum famastaysara min al hajj ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
بنجدي تعالى يتي وأتم الحج والعمرة لله كتك حج أيكن حج دا عمرة دان الله أي أدوهما بحقوقهما كبايد دا سود حقوق إنسو وأتموهما كما كتكاسو وإن حصل بهما فساد koda an samu baci in kana aikin haji ko umara koda aikin ya baci to sai ka cika ba kamar sallah bane sallah in kana cikin sallah sai alwala ta warware ai fita za ka yi ko ka je ka sake tsarki ka sake alwala ka zo ka bi sallah to aikin haji kana cikin yi sai ka bata shi to sai ka cika tashi shi haka yake sannan shekara mai zuwa kuma sai ka zo ka dora daga yadda ka tsaya ka karama ka gyara thumma qaduhuma sannan sai a karama su ala ma bayna ala ma bayyanatu sunna kamar yadda sunna ta bayyana hadisi kenan na'am fa in uhsirtum ay munitum an itimamiha bi aduwi. Idan aka tsare ku, aka hana ku cika aikin haji ta hanyar abokan gaba, fa mastaysara min alhadi alaikum. Abinda ya sawwaka a gare ku na hadaya, sai ku yanka shi. Wala tahliku ru'usakum, amma ba za ku aske kanku ba, ba za ku yi aski ba, ai la tatahallalu, ba za ku yi tahalluli ba, ku fita daga harama ba, hatta yablughal hadayu mahalla, har sai hadayar dabbar ta isa wajen da za a yanka ta. Haythu yahillu dhabhuha, dhabahu, yadda ya halasta a yanka, wa huwa makanul ihsar, shine wajen da aka tsare ku indal malikiya wa shafi'iyya, a wajen malikiya da shafi'iyya. Wa qila fil haram, a'a ana nufin har sai ta isa harami. Wa sababul khilaf ahlul hudaybiyya muhsarun ko nabi sallallahu alaihi wasallam fil hilli aw fil haram. Na'am, sai Allah madaukin sarki yace fa man kana minkum maridan, duk wanda yake a cikin ku bai da lafiya, aw bihi adam min ra'sihi, ko kuma yana da rauni ciwo a kansa, kalqamli kamar kwarkwata, ko kuma kamar a ce yana tari yana mura, ko yana wata jinya ciwon kai mai tsanani, ko abin da ya kama da haka, ko yayi rauni a kansa a harami, fa fidyatun, to akwai fidiya a kansa, min siyami, na yin azumi, thalathata ayyamin, kwana uku, au sadaqatin ala sittati masakin, ko kuma yayi sadaka a miskinai guda shida, li kulli miskinin muddani, kowane miskini ɗaya bashi mudu guda biyu, min galibi kutal baladi, na galibin mafi rinjayen abincin mutanen garin, ai Makka kenan, au nusuk dhabhatin, ko kuma ya yanka akuya, au dinna litakhayiri, zabi ne koye wancan koye wancan koye wannan. Man halaka bighairi udhrin, duk wanda ya aske kansa gashin kansa ba tare da wani uzuri ba, to kaga li annahu aula bil kafara, shine yafi cancanta da kafara. Wa kadha man istamta'a bighairi haqqi, bighairi al haqq, na'am istamta'a ko to shine sai aka ce kabibi, kamar wanda ya ji dadi ya sanya wani turare, ko kuma ya sanya waɗansu tufafi, ko kuma yayi wani abu ba tare da wani uzuri ba wanda aka hana shi, to shi ma duka sai yayi wannan fidiya din. Fa idza amintum, idan kuka amintu daga abokan gaba cewa za ku tafi babu abin da zai hana ku, fa man tamatta'a du bil umarati, du wanda ya tamattu'i na umara, bi sababi faragihi minha, ta hanyar gamata, wato kaga za ka yi tahalluli sugura kenan ila alhajji, zuwa aikin hajji, sai ranar takwas kuma sai ka sake sanya harama, kai harama ka ci gaba da aikin hajji, kai labbaika allahumma hajja, to fa mastaysara min alhadi, da kuma abinda Allah ya fore masa na hadaya, to yana kansa kenan, wa huwa shatun yadhbahuha, wato zai yanka akuya a harami. Wal afdalu, abinda yafi, an yadhbaha yawmun nahari, yanka ta ranar layya din, wa yajuzu dhabhu qabla al-ihram bil hajj, ya halasta kuma yanka kafin yin harama da aikin hajji, alal qa'ida, akan qa'ida cewa man yawa yanka kafin aikin hajji, ya kace fa man lam yajid alhadi, wanda bai samu hadaya ba, li faqadihi thamanihi, saboda ya rasa kuɗin, fasiyamu, to ai fa alaihi siyamu thalathati ayyamin fil hajji, yana kansa zai yi azumi uku a aikin hajji, lokacin da yake harama da aikin hajji, yawa sai uku kenan. Sannan kuma wa sab'atin idza raja'a, idza raja'atun, ko sannan in ya dawo garin su kuma sai ya guda bakwai azumi bakwai shine Allah madaukin sarki ce tilka asharatun kamila kaga wancanin ka ya zama 10 kenan in ka hada 3 da 7 sun zama 10 dalikal hukmul madhkur wannan hukunci da aka ambata na wajibin hadaya din aw siyam ko kuma azumi ga wanda ya tamattu'i liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wanda iyalansa ba sa zaune a makka kenan bi allam yakunu ala duna makanin yabda'u fihi almusafir alqasari in makka to shine Allah madaukakin sarki yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu kusani anna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin uquba ne liman khalafahu ga wanda ya saba masa wannan ganin zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana in Allah ya kai mu gobe zamu tashi alhajj ashhurun ma'lumat Allahumma izzil islam wal muslimin wa adill ash-shirk wal mushrikin wa damir a'daka ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin birahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.